الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ذاك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا سادوا wannan yammaci na juma'a daren asabar yau dai ne ga watan 8 watan sha'ban ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa madina shekara 1446 wanda cikin yardan Allah inda rai da lafiya saura sati hudu a shiga watan Ramadan muna addu'a Allah ta'ala ya nuna mana watan Ramadan da lafiya da imani da wadata ya ba mu ikon aiki kyawawa wadanda zai karba a cikin wannan wata wanda kuma yau 31 ga watan 1 hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatun mu na littafin sunan Abi Dawud daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin miyati dake wannan unguwa ta Bolari a nan cikin garin Gombe fadar jihar Gombe muna addu'a Allah subhanahu wataala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya idan ba manta ba satin da ya wuce mun tsaya ne a karshen babi na 69 haka ne ko yau zamu tashi a farkon babi na 70 dai insha Allah zamu tashi akan hadisi na 181 wannan shine darasin mu na nawa 20 da yawa da 6 yau sa awal sun fika rige wala su ma yau shine darasin mu na 26 insha Allah kafin haka akwai tambaya guda daya wanda wani bawon Allah ya turo ta hanyar murya voice note yake cewar dangane da abin da ya shafi aure ne na waɗansu ince kabilu daga cikin kabilu na nan kasan a Najeriya wanda suna da kaman hidindimu a auren yana yawa yayin maganganu dai haka masu yawa game da yadda aure yake da tsada ana shan wahala bangaren mai aura da bangaren iyaye da bangaren kowa da kowa to sai waɗanda yake manya dattawa kuma shugabanni suka zauna suka saka kaman doka cewar a rage wannan hidiman da ake sai zanto idan ba zaura ce za a bada sadaki naira 300 an saukaka kenan ba an gane ku sannan uban amarya za a bashi 200 ko uwar amarya 200 ya kama 700 aure yayi araha ba zaura kenan to sai zanto budurwa kuma ita sadakin ta 300 kaman na gwazawara ba bambanci amma abin da zaba ango kuma ai uban amarya 200 uwar amarya 200 sai zanto na bazawara fi tsada al mushkilatul awwal kenan ko mushkila ta farko to shine yake tambaya dangane da wannan abin da aka yi menene matsayin shi abu na biyu an saka doka kuma cewa dole kowa fa bi wannan dokar duk wanda bai bi ba za a masa hukunci to shine yanzu menene hukuncin wannan dokar da suka saka da kayyade sadaki da kayyade abin da za a ba uban amarya da uwar amarya ga nan ba zaura fi na budurwa araha tsada kuma wanda bai bi ba kuma za a masa hukunci kun fahimci wannan abin da kyau to abin da malamai suka bada amsa game da wannan matsalar da na duba fatawoyi na manyan malamai dangane da wannan matsala sai suka ce abu na farko abu ne mai kyau duk inda aure ya tsada a sauko da shi a saukaka hadisi masu tarin yawa sun goyi bayan wannan abu wannan abu ne da shari'a ma ke karfafawa a saukaka hidindimun aure dan a samu ayi auren an fahimci wannan abun da ke wannan babu mushkila a ciki idan shugabanni suka ga maslahan a kayyade sadaki dan wata maslaha ta garin su ko yankin su wannan babu laifi amma a shari'ar musulunci sadaki bashi da karanci bashi da yawa kamar yadda muka faɗa ran nan ko to amma idan wata maslaha aka kalla sai aka kayyade dan a zauna lafiya to wannan babu laifi. To amma inda abin nan din yake, in aka ce na bazawara fi na budurwa tsada, wannan kuma ya danganci irin al'adar su ne. Ina fata an gane. Akwai dan su kabilun da a duniya ban san ba ko a Najeriya bazawara aurenta yake sadakin ta ma na budurwa tsada. Wannan al'ada ne, ba za a ce sun aikata haramu ba. Akwai al'adatu muhakkamatun da malamin suke aiki da ita. Idan mutane suna tafiya kan wata al'ada matukar bata ci karo da shari'a ba, shari'a ba ta hana su. Kun fahimci wannan abin da kyau? Amma idan al'ada ta ci karo da shari'a ne ake hanawa. Mun yi magana ranan ko? To idan al'adar su haka ne babu komai. Yanzu ka je kasar Murtaniya a nan arewacin Afirka, kaga dai manyan kabilu a kasan guda biyu ne, da Larabawa da Fulani. Ke yasa su a cikin majalisa ma National Assembly ya halatta ka tashi kai magana da Fulatanci ko da Larabci ko da Faransanci, saboda mulkin mallaka da Faransa ta musu, amma Larabci suke aiki da shi a hukumance ba Faransanci ba. To sai idan aka saki mace har buki ake ba, in auren ki ya mutu za a shirya miki walima na tiya ki murna. Kin fito daga hannun dan wahala. Wato mata ne ke shirya abu, buki sosai ana miki murna, Allah san barka. To kaga wannan ce irin al'ada ce, ma hukunciyar al'ada ko ba haka ba? Shi na farin ciki wai, eh abun bakin ciki ne, amma su har buki yake ana farin ciki. To abu na ƙarshe shine, inda matsala yake a cikin al'adan wannan garin da suka saka abu ɗaya ne da malamai ba za su sallama musu ba, cewar wanda ya saba wa wannan ka'idan a hukunta shi. Jamhuru na malamai sun ce baka hukunta mutum akan abin da yake duke shi ne, matukar ba sabon Allah ya gata ba. Alal misali, sai aka ce kar kowa ya dinka yadi mai tsada na kaza, ta ba kyauta zaka bani ba, ni kudi na ne. Sai na je na siya, sai aka ci abin hukunci, shari'a ba ta dada wannan abu ba. Aka ce sadaki 100,000 ne kare wuce haka, nace ni na ji na gani zan bada 200,000. Sai aka ce yan sanda su kama ni abin hukunci. Malamai suka ce a wannan jamhurin malamai ba su yarda da wannan abun ba. A karfafi mutane a bi abu, amma wani a koye yace shi a ganin daman shi zai kara, tunda karin ba haramun bane ba. Malamai suka ce kar a hukunta shi. Kun fahimci wannan abin da kyau? Akan hukuncin ake magana, amma dan a ja masa kunne wannan babu laifi, kar ku bude kofar kaza. Amma hukunta mutum akan dukiyar shi, in dai ba aikata haramun ne ba, ko ya saba wasu dokoki da yake yana buƙatar hukunci, malami suna hana ainihin irin wannan hukuncin. At-ta'zizu bil mal suke ce mishi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ina jin amsar tambayar ta yi ko? Allah sa mu dace. To ƴan wannan garin, idan kun yi ne saboda maslahan ku, sadakin ku 300,000 an sauƙaƙa, to kaga ai wai zai daina ma aure wannan garin ba? Sai su ne su nake gani ko ba haka ba? Yawwa. Sannan kuma aka ce budurwa sai an ba ubanta 200,000, wata 200,000 suna da halin ne. Wasu murna suke fa an sauƙaƙa hakan wai, da sai a ce sadaki miliyan ko makamancin haka. Ta amma gaban da za ku kula da shi dai shine kar wani ya saba wa abun, in ya ƙara akan wannan sadakin a ce a kama shi a masa wasu bulali. Wannan akwai question mark a wurin malamai, wasu malamai sun mahana gaba daya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Za mu tashi akan hadisi na 181. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله بن مسلمة الكعنبي عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة بن الزبير كنا وأن معلمان قده دكان سو معلمان كتب ستة سنفيد حديث سو يتي يجد قوجه عروة بن الزبير دخل يقول ينا تشيوا دخلت على مروان بن الحكم ناشي وجن مروان بن الحكم مروان بن الحكم شيني متنا هدو أجير خلفاء بنو أمية أهلي ففين بنو أمية شيني نهدو دا ما نفرقو شيني معاوية نا أبو سفيان سيزيد دا غنمكما سي معاوية الثاني إنا فاتعنغاني wanda Yazidun ya aifi da ya sa masa sunan baban shi. To daga nan sai Marwan dan Hakam shine na hudu daga cikin ainihin halifofin Bani Umayya. A jerin halifofin musulunci kuma shine na takwas, in ka dauko daga kan sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, to daga kan Marwan ibn al-Hakam akwai Abdul Malik ibn al-Marwan, na biyar akwai Walid ibn Abdul Malik ibn Marwan shine na shida, akwai Sulaiman ibn Abdul Malik shine na bakwai, sai Umar ibn Abdul Aziz na takwas kenan. Ina fata an gane. To sai shi Urwatu dan Zubairu dane ga nana Aisha, baban shi Zubair ibn al-Awwam, yana cikin sahabban nan guda goma da aka musu alƙawarin aljanna. Sai ce to na shigo dan Marwan dan Hakam, fa zakarna a wata ruwaya fa zakarna, sai muka tattauna, amma fa zakarna shine ambatawa, amma fa zakarna din wannan ruwayan ta fito da abun fili, sai muka tattauna, ma yakunu min hulwudu, abubuwan da suke sa a saki alwala, ai alwala, bi mana idan kai alwala me zai sa a ci alwalanka sai ka saki wuta. Fa qala Marwan, sai Marwan ya ce ana lissafawa kaza na bata alwala, kaza yana bata alwala, kowa na fado nashi. To shi Marwan ibn al-Hakam sai ya ce wa min masir zakari, daga cikin abin da ke sa a saki alwala akwai shafan al'aura, namiji ya shafi gaban shi ko ya taba gaban shi, al'auran shi yana daga cikin ababen da ke sa a saki alwala. Amma ka duba a rubutun ban sanna ku ba akwai alamatu su'al, question mark, alamun tambaya, yace wa min masir zakari, shin shafan az-zakari ma yana ciki, kaman tambayar su yake. Fa qala Urwatu, sai shi Urwatu sai yace ma alimtu zalika, a ni kan ban san wannan magana ba, a iya ni sani na ban san shafan al'aura yana bata alwala ba. Fa qala Marwan, sai shi Marwan yace akhbaratni Busratu bint Safwana, yace ai Busratu ƴar Safwan ta bani labari, tace annaha sami'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, tace ta ji annabin rahama yana cewa man massa zakarahu falyatawadda, duk wanda ya shafi al'auran shi ya saki alwala. Shi Marwan ibn al-Hakam yace ya ji wannan maganar daga wajen Basra, Busratu ƴar Safwan ta ce annabi ya ce man massa zakarahu falyatawadda. Wannan hadisi ne ingantacce a wajen jamhurin malamai, ina fata an gane, wajen mafi yawan malaman hadisi ko kace 90% din su sun ce hadisi ya inganta. Daga cikin su akwai Imam Bukhari ya inganta wannan hadisin. Malai ce wa zahaba ila ijabi wudu, zan karanto wani abu kadan daga cikin maganganun malamai saboda muhimmancin wannan matsala. Yace wa zahaba ila ijabi wudu, daga cikin malaman sun tafi akan cewa abinda ke wajabta alwala min masir zakari idan aka shafi al'aura jama'atun jama'a daya daga cikin malamai. Sai malai yace wa ruwaya zalika an Umar ibn al-Khattab, an samu ruwaya daga sayyida Umar dan Khattab babban khalifa na biyu, yace duk wanda ya taba al'aura shi ya saki alwala, inji sayyida Umar, wa ibnuhu Abdullah da dan shi Abdullah ibn Umar, wa Abu Ayyub al-Ansari da Abu Ayyub al-Ansari, wa Zaid ibn Khalid, wa Abu Hurairah, wa Abdullah ibn Amr ibn As, wa Jabir, wa Aisha, wa Ummu Habiba, wa Busratu, wa Sa'd ibn Abi Waqqas, duk waɗannan daga cikin sahabbai sun tafi akan cewa duk wanda ya taba al'auran shi alwalan shi ta warware. Tabawa biduni ha'ilin, ya zama tsakanin al'auran ka da halinka babu wani abu, ina fata an gane, bi ma'ana babu a sutura tsakanin ka da al'auran ka, kana tabawa alwalan ka ta baci. Shine sai ya ce wa Ibn Abbas fi ihdar riwayataini, an karbo irin wannan magana daga Abdullah ibn Abbas a ɗaya daga cikin maganar shi guda biyu, wani lokaci yace ta bace wani lokaci yace bata bace ba. Wa Urwatu ibn Zubair, da shi Urwa dan Zubair wannan da ake tattaunawa da shi, malai ce Sulaiman ibn Yasar da kuma Sulaiman ibn Yasar wanda yake kani ne ga Atha ibn Yasar, wa Atha ibn Abi Rabah, wa Aban ibn Usman, wa Jabir ibn Zaid, wa Zuhri, wa Mus'ab bin Sa'd, wa Yahya bin Abi Katsir, wa Sa'id bin Musayyab fi ashahih riwayataini, wa Hisham bin Urwa, wal Auza'i, wa aktharu ahli Sham, duk waɗannan da yake kiran sunayen su sun tafi akan wannan magana wa Shafi'i wa Ahmad ibn Hanbal wa Ishaq wa huwa al-mashhur min qawli Malik ita ce kuma magana shahararra daga wajen Imam al-Malik intaha to duk waɗannan malaman da ya kawo daga cikin sahabbai da tabi'ai atba'u tabi'ina da daliban su har zuwa kan su Ahmad ibn Hanbal wannan shine matsayin su man masa zakarahu falitawadda duk wanda ya taba al'auran shi ya sake alwala ina fata an gane kun dai ji manyan sahabbai ko da maganar su kenan sun ce in ka taba al'auran ka ba tare da wani abu ya shiga tsakani ba alwala ta lalace babu ruksati fi zalik malai ce babun da ke magana akan an yi rango mai dangane da wannan maganar da aka yi zalikar mazkuru kenan abinda aka ambata a baya to zamu karanta wannan hadisin sai mu hada su ga menene matsayin malamai akai kala haddathana musaddadun bin musarhadin kala haddathana mulazim bin amr al-hanafi kala haddathana abdullah bin badrin an qais bin talq an abihi qala wadannan malamai guda hudu musaddad imam muslim da imam ibn majah su kadai ne basu fidda hadisin shi ba amma da mulazim bin amr al-hanafi da abdullah bin badar da qais ibn talq an abihi daga baban shi shine talq ibn ali duk waɗannan malama al-arba sun fidda hadisi banda bukhari da muslim to yace qadimna ala nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam mun iso wurin manzon allah sallallahu alaihi wasallama bi ma'ana mun zo madina kenan shine manan qadimna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun zo wurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam bi ma'ana mun iso a Madina akwai wanda yake da waya nan Allah taimaka min da shi faja'a rajulun ka'annahu badawiyun yace sai wani mutum yazo ka'annahu badawiyun kai ka ce ba kauye ne gashi nan dai ba gidaje dama sahabbai suna son su ga ba gidaje ya zo majalisan annabi alaihi salatu wassalam zai zo ne ya baro ta su kuma su karu ina fata an gane akwai tambaya mai nauyi da su ba za su iya ba amma da an samu wani dan kauye ya zo sai ya harbo ta kawai kamar suna fushi amma zuciyar murna suke muna so mu yi tambayar nan muna jin nauyi yace ka annahu badawiyun kai ka ce badawiyun ne albadawi shine ba kauye fa qala sai ce ya nabiyallahi ya annabin allah ma tara fi masr rajul zakarahu me kake gani dangane da mutum ya shafi azzakari shi ba'da ma ya tawaddau bayan yayi alwala sahabbai za su ji nauyin wannan tambayar sayyidina ali bin abi talib ya fata bai annabi alayhi salatu wassalam hukuncin mazi kunya yake ji yace he samu ne ya tura miqdad ki je ka tambaya mana shi an gane ku to shine shi wannan yana zuwa kawai a cikin mutane sai harbo wannan tambayar an cika majalisi yace ma tara me kake gani ba mu labari fi masr rajul zakarahu ba'da ma ya tawaddau bayan kai alwalanka lafiya kano kuma kazo ka shafi al'auranka fa qala sai annabi yace alayhi salatu wassalam hal huwa illa mudghatun min shin abinda ka taba ai ba wani abu bane illa tsoka a jikinka kaman ka taba kunnanka ne ko hancinka aw qala bad'atun minhu duk abu dai ne da bad'atun da mudghatun duk abu guda dai ne qala abu daud yace rawahu hisham ibn hasan wannan hadisi hisham ibn hasan ya rawaito shi wa sufyan as-sauri wa shu'ba ibn al-hajjaj wa ibn uyayna wa jarir ar-razi shine jarir bin ubayd al-kufi ar-razi an muhammad bin jabir an qais ibn talq ta wata hanya daban bi ma'ana abu daud na kara kawo cewar wannan hadisi an rawaito shi ta wasu hanyoyi da yawa to waɗannan hadisai guda biyu sai malamai suka tattauna akai wancan hadisin na busra tace annabi ya ce man masa zakarahu falitawadda kaulan wahida duk wanda ya taba al'auran shi ya sake alwala kawai shi kuma wannan talq ibn ali yace wani ba kauye ya zo shi yayin tambaya a majalisin annabi alaihi salatu wassalam me zaka ce dangane da mutumin da ya taba al'auran shi bayan yayi alwala a wata ruwaya ma ta fi salati ko ana cikin sallah ma sai ce hal huwa illa mudghatun min shin abinda ka taba wa ai ba wani abu bane face tsoka daga jikinka ina fata an gane shi mutumin da ya taba al'auran shi ai tsokan jikin shi ya taba wadansu malamai suka ce wannan hadisin bai inganta ba suka dauki wancan mazhaba wadansu malamai suka ce wancan hadisin ne bai inganta ba su kuma suka dauki wannan sai daga cikin manyan malaman mu a Misra Mustafa al-Adawi hafizahullahu warahu yana cikin manyan malaman hadisi na duniya a yanzu sune manyan daliban muqbil al-wadi shi yana daga cikin wadanda suke gani hadisin Basra bai inganta ba da naga wani argument da yayi shekarun baya na kokarin nuna hadisin bai inganta ba nace malamai abun tsoro ne idan malami ya tashi zai kare hujjojin shi ina fata an gane daga cikin dalilan da ya kawo waɗansu halin dalilai ma na siyasa a tarihin duniya an gane ko saboda suka ce wannan hadisin na farko da mu karanta an karbo shi na daga Marwan ibn al-Hakam yace ita Busra ta gaya mishi ita Busra din nan surukan shi Marwan ne yana auren yarta tana da yaya mai suna Aisha to yana aurenta sai suka ce to dalilan su guda biyu na rusa wannan hadisin suka ce Marwan ibn al-Hakam ba za ka fi hadisin shi ba dan azzalumi ne aka ce me yayi suka ce Sheikh Shaddalhat bin Ubaidillah daga cikin sahabbai wanda kashe sahabi ne zamu karbi babu karbi hadisin shi suka ce abu nan biyu hadisin ba ita ne ta gaya mishi ba ita da shi ya aika ne a tambaye ta da ya aika a tambaye ta kuma halin sojoji aka tafi an ga suka ce kamar an bata tsoro saboda ta san kamar wannan ra'ayin yake karewa za ta faɗi abin da yake so a takaice suka ta kawo dalili ne irin waɗannan amma na zance mafi inganci hadisin ya inganta abu na farko shine rijalus sanad gaba ɗaya na wannan hadisin da Abdullah bin Maslama al-Ka'nabi da Imam Malik da Abdullah bin Abi Bakr da Urwatu dan Zubair dukkan su malaman kutubus sita sun fi hadisin su shi kanshi Marwan ibn al-Hakam Muslim ne kadai bai rawaito hadisi daga bai fidda hadisin shi ba amma Bukhari da Abu Dawuda da At-Tirmidhi An-Nasa'i sewa Ibn Majah suka ce to ai rijalus sanadin wannan sun fi na wancan karfi kuma haka ne a ilimin hadisi rijalus sanad na wannan yafi na wancan to sai Ibn Taymiyyah da sai Imam Al-Albani ke suka tafi akan cewa ga wani littafi nan da na sayi shi wurin shekara 15 a Misra sifatu wudu'in nabi siffan alwaran annabi sunan littafin kenan wanda ya rubuta shi ne babban malami ne Muhammad bin Abdurrahman Ash-Shuwayb a ciki shi ya kawo maganganun yake cewa ya goyi bayan ra'ayin su Ibn Taymiyyah suka ce hadisan guda biyu a hada a aiki da su hadisin Busrata da yace a saki alwala idan ka shafi al'auran ka shafa na sha'awa ina fata an gane hadisin Talq ibn Ali da yace ba za a saki alwala ba ka taba tsoka ne daga cikin tsokan jikinka suka ce shafa normal shafa wurin sa kaya ko wurin wani abu wannan ba zai bata ma alwala ba ina fata an gane suka ce su ai jami'in hadisin a tafi da su yafi amma Allama Ibn al-Usaymin Allah ya mishi rahama da yazo yana kawo hujjojin ya saba wa malamin shi Ibn Taymiyyah dan shi galibi Usaymin yakan karkata zuwa ga fatawar Ibn Taymiyyah duk da ya ce a cikin majmu'ul fatawa ya karanta shi daga farko har ƙarshe sun yi sabani da Ibn Taymiyyah a wuri 36 wuri 36 ya saba mishi a takaicin takaitawa dai shine a cikin matsaloli wajen guda 1000 an yi sabani a cikin 36 ai is more than 90% ko ba haka ba kaga wannan ba wani damuwa bane ba to wannan matsalar shine malamai sun kasu gida uku waɗansu daga cikin malamai na mazahib kamar Imam Shafi'i Imam Ahmad da malamin shi ainihin a malamin Shafi'i Imam Malik sun tafi akan cewa masa zakarahu fa lita wadda suka ce Dan Ibn Ali ya riga Busra zuwa Madina dan kaga ce kadimna ala nabiyillahi mun iso wurin annabi sun yi hijira kenan to a lokacin da yazo ana ginin masallacin annabi alaihi salatu kai shekarar farko kenan ita kuma busatu daga baya suka taho daga makka suka zo aka ce akan haka shi ya riga ta zuwa madina kamar ita abinda ta ji shine sabo nashi shine tsoho sabon alƙawari ne da tsohon alƙawari na musulunci amma ana ce mishi an-nasikh wal mansukh mai shafewa da wanda aka shafe wasu malamai suka ce kwata kwata ba za a saki alwala ba sun dauki hadisin Talq ibn Ali suka ce shine asali wadancan suka ce mu hada yafi zaman lafiya in an shafa da sha'awa alwala ta warware in an shafa biduni sha'awa alwala ba ta warware ba wallahu ta'ala ala wa alam wanda yace mu muna nan haka ne ko wani lokaci idan hadisai suka zo kaman sun ci karo a hada su ai aiki da su a tafiya fi ina fa aljamu aula min at-tarjihi suka ce ai jami'i yafi a ce a rajjah dai akan daya mun gama da wannan ko za mu shiga wani sabon rikici kuma amma na alkhairi insha Allah Imam Abu Dawud yace babu ne do imilhumil ibli babin da ke magana ka hukuncin alwala in an ci naman raƙumi mun tsallake hadisi da wani hadisi ne koke karin bayani ne kau kala haddathana musaddadun kala haddathana muhammad ibn jabir an qais ibn talq an abihi bi isnadihi wa ma'anahu yace wannan sanadin imam abu dawud ya kawo shi daga talq ibn ali da sanadi irin wancan wa ma'anahu ma'ana ne iri dai amma kalmomin sun dan sha bambam wa qala a ciki aka ce fis salati idan mu ce ta ba al'auran shi fis salati shine karin da babu a wancan hadisin babu wudu min luhumil ibli babin da ke magana kan hukuncin alwala min luhumil ibli in aka ci naman raƙumi idan kana karanta littafin da ake kawo daga Saudi Arabia na fiqhu da an zo maganar nawaqilud du ya baban da ke bata alwala za a ce maka da cin naman raƙumi ina fata an gane saboda Saudiya rasmiyan mazhaban Ahmad bin Hanbal suke bi shi yasa a zo a ce maka Saudiya ba sa wata mazhaba wannan ƙarya ne ba gaskiya bane ba duk duniya kowace ƙasar musulunci akwai mazhaban da take kai hatta Saudi Arabia a hukumance suna bin mazhaban Ahmad dan Hanbal ina fata an gane kuma haka yake tun lokacin Ibn Abdul Wahhab mazhaban Hanabila suke bi kuma har yau to shi yasa suke bada fatawa akan wannan amma zamu ji abinda mazhaban sunne fi namu mu yan malikiya ko namu ya fi nasu insha Allah kala haddathana Usman bin Abi Shayba kala haddathana Abu Muawiya kala haddathana Al-Amash shine Suleiman ibn Mahran ana Abdullah ibn Abdullah Ar-Razi ana Abdurrahman bin Abi Layla an al-Bara ibn Azib qala malaka an karbo daga Bara dan Azib Allah kara masa yadda wannan Abu Muawiya sunan shi Muhammad ibn Hazim Abdarir al-Kufi a duk rijalu sanad dake cikin wannan sanadin hadisin in banda Usman ibn Abi Shayba duk malaman kutubu sita sun fitar da hadisin su tun daga kan Abu Muawiya har zuwa kan sahabin Bara ibn Azib duk suna cikin kutubu sita kale yace su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama anil wudu'i dangane da alwala me ke bata alwala menene baya bata alwala dangane da abinci qala fa qala ay milluhum al-ibli dangane da naman raqumi afwan an tambaye shi anil wudu'i milluhum al-ibli dangane da alwala in aka ci naman raqumi za a saki alwala ko ba za a saki ba fa qala sai annabi ya ce tawaddu minha ku yi alwala in kun ci naman raqumi tawaddu kaga umarni ne haka ne ko ba haka ba ku yi alwala ko kuma ku saki alwala in kun ci naman raqumi wasu ila sai aka saki tambayin shi al-humil ganam dangane da naman dabbobi akuya rago tinkiya taure shanu su kuma fa fa kala sai ci la tawaddu minha kar ku saki alwala dan kun ci naman ainihin dabbobin da ba raqumi ba wasu ila anis salati aka kuma tambaye shi dangane da hukuncin sallah
yin salla fi mabarikil ibili a garken raquma al mabarik daga al buruk inda raquma ke durkusawa su kwanta ba shine garke ba inda suke kwana fa qala sai yace la tusallu fi mabarikil ibili kar ku yi salla a wurin da raquma ke kwana in dai garken raquma ne wurin kar ku yi salla a go fa innaha min ash-shayatini domin su raquma shedanu ne ko kuma min ash-shayatini kace min din nan juz'iyya ce raquma daga shedan suke malamai sun masa fassara guda uku wadansu malamai suka ce halin su irin na shedan ne suna da taurin kai suna da ina fata an gane domin at-tamarrudu shine ash-shaytana kaman taurin kai da rashin mutunci sai a ce wani ya zama shedan ai ko mutu aka wani shedani ne ina fata an gane to aka ce raqumi yana da dabi'a irin na shedan saboda raqumi yana da hakuri amma bai da yafiya zaka iya kai raqumi abu ya shekara guda bai manta ba ko sai ya rama zai ta kallon ka wallahi idan ya fake ka a wani gu sai da Allah ya kwace ka to uga ka yace ko shekara biyu ne haka raquma suke kai masa duk abin da zaka yi yana kallon ka an gane ku bare dan samu wata dama shi ma dai a bashi mukami ya ibina shi sai yace ta wasila aka tambaye shi anis salati dangane da hukuncin sallah fi marabidul ganam a garken dabbobi garken sharu ko garken awaki ko garken tumaki ya halatta ay sallah a gun fa qala ce sallu fiha ku yi sallah a wurin ya halatta ku yi sallah a garken raquma ay shanu ko awaki ko tumaki fa innaha barakatun domin albarka ne wurin akwai albarka ina fata an gane to kaga akwai albarka cikin kiwo kenan ko to karkashin wannan sai malami suka ce sun yi maganganu da yawa hukuncin cin naman raqumi a saki alwala ko kar a saki hukuncin kananan dabbobi wanda ba raqumi ba shi kan dama nassan ya ce kar a saki to sannan sallah a wurin da raquma suke kwana malami suka ce zance mafi inganci haramun ne amma in ya zama babu inda zaka yi sallah sai nan wurin ya zama larura ya halatta amma in akwai wani gu haramun ne amma garken dabbobi wannan annabi ce ma fa innaha baraka to wannan ke nuna maka cewa dabbobi kashin shi ba najasa bane ba haka fitsarin su ma ba najasa bane ba wannan shine abin da galibin mutane ba su sani ba wasu ya ce a fitsarin akuya najasa ne amma na tinkiya ba najasa bane waga ya maka akuya ma ta fi hankali yayi na tinkiyan ne ma ya kamata ya zama najasa to a ka'ida bari in ba ku ta ka'ida ku rike malami suka ce duk dabban da ake ci in dai dabban halal ce to da yawunta miyau in ji yankano ko idan tana da yawu kenan da fitsarinta da kashinta gaba ɗaya ba najasa bane ba dan ka taka ko ka taba ko ya taba kayanka ko kai sallah akai sallan ka tayi shi da abincin hukuncin su ɗaya ne ina fata an gane suka ce dabban da ke haramun ne ba a cinta kaman kare kaman alade kaman jaki su kuma kashin su da fitsarin su najasa ne saboda hukuncin naman su ne kun fahimci wannan abin da kyau shine abin da galibi malaman fiqh suke kai to amma suka ce idan kuma ana cin dabba he zama tana ta'amuli da najasa tana cin najasa to kashin ta zai iya zama najasa suka ce kaman agwagwa tana iya cin bahaya ma ina fata an gane suka ce to duk dabban da aka san tana cin abin da yake najasa ne suka ce ya zamo dole a ci hakatsatsan da ita amma idan agwagwan da yake an san tana kiwo ne a wurin da yake babu najasa hukuncin yana na matsayin ba najasa bane ba kun fahimci wannan abin da kyau wannan shine abin da shafi hukuncin kashin su ko kuma ainihin fitsarin su sai dangane da hukuncin yin alwala idan aka ci naman kananan dabbobi ai naman raqumi ga abin da kadan daga cikin maganar malami shi nake so na karanta wasu malami suka ce wal hadisu wannan hadisin yadullu ala annal akala min luhumil ibli min jumlati nawaqid rudu wannan hadisin yana nuna cewa cin naman raqumi na daga cikin abin da ke warware alwala sai suka ce wa dhahaba ilayhi imam ahmad ibn hanbal daga cikin malaman da suka tafi akan wannan ra'ayi akwai imam ahmad ibn hanbal yace da ka ci naman raqumi alwalan ka warware kawai ka sake alwala wa Ishaq ibn Rahawiya wa Yahya ibn Ma'in wa Abu Bakr ibn al-Munzir wa ibn Khuzaima wa ikhtarahu al-Hafiz Abu Bakr al-Baihaqi duk wadanda sun tafi akan wannan matsalan wa huki an ashabil hadisi mutlaqan yace mutlaq shine masaban malaman hadisi ma sun tafi akan zahirin wannan hadisin da kaci naman raqumi kanka saki alwala sai yace wa huki an jama'atin min as-sahaba an samu kuma ruwaya an hikaito daga wajen masu yawa daga cikin sahabbai radiyallahu anhu ajma'in wa tajja haula'i wadannan malaman sun kafa hujja ne bi hadisi Jabir bin Samura wal Bara bin Azib da wannan hadisin da mu karanta na Bara bin Azib da kuma hadisin Jabir wanda shi ma annabi yace in kun ci naman raqumi ku saki alwala qala Ahmad ibn Hanbal wa Ishaq ibn Rahawiya sahha an nabiyyi alayhi salatu wassalam fi hadha hadithani hadithu Jabir wa hadith al Bara bin Azib wa hadha al madhhab Imam an-Nawawi a cikin sharh Muslim yace wannan mazhaban aqwa dalilan sun fi karfin dalili inji Imam an-Nawawi yace wa in kana al jumhur ko da fa jumhurun malamai majority na malaman ilimi ala khilafihi sun saba da wannan mazhaban kun kwance na abin da kyau ga dai hadisi karara amma yace jumhur na malamai aglabiyus mafiya rinjaye ba sa kan wannan ra'ayi saboda me sai ce wa dhahabal aktharuna ila annahu la yanqudu wudu mafi yawan malamai sun tafi akan cewa naman raqumi ko kaci alwalanka ba ta warware ba suna da hujjar su zamu karanta a gaba amma bar ku ji daga cikin malaman da suka kafa hujja da cewa cin naman raqumi bai bata alwala wa mimman dhahaba ilayhi daga cikin malaman da suka tafi akan wannan ra'ayi al-khulafa'ul arba'atu ar-rashiduna da Abu Bakar da Umar da Usman da Aliyu to ya zakai khulafa'ur rashiduna gaba ɗaya sun ce wannan maganan ba daidai bane ba wane ce magana ya kare an gane ko waɗannan sune khulafa'ur rashiduna duk wanda ba annabi bane sun fi shi ya zama wannan aqidan ka ne a matsayin ka na musulmi duk wanda ba annabi bane ba Abu Bakar ya fi shi da Umar da Usman da Ali suna da wani matsayi na musamman a cikin al'umma annabi Muhammad alayhi salatu wassalam babu wani sahabin wani annabi kuma da yafi su ina fata an gane duk sahabin wani annabi to bai fi sahabban annabi ba al-Busiri cikin al-Burra yake cewa lamma da Allahu da ina li ta'atihi bi akrami rusul kunna akramul umami yace a lokacin da Allah ya kira annabi mu da ina kenan da ce shi ne akramul rusul yafi kowane manzo yace kunna akramul umami mu ma sai muka fi kowace al'umma kuma in dai annabi mu yafi kowa dole mu fi kowa kun fahimci wannan abin da kyau to duk wani annabi annabi Muhammad yafi shi duk sahabi wani annabi sahabban annabi Muhammad sun fi shi alaihi salatu wassalam kun fahimci wannan abin da kyau to sai suka ce daga cikin akwai khulafa'ur rashiduna wa ibn mas'ud da abdullahi dan mas'ud babban alaramma wa ubay bin ka'ab ga kuma ubay dan ka'ab waɗannan alarammomi ne na musamman a cikin sahabbai wa ibn abbas babban malamin tafsiri cikin sahabbai shi kuma yafi kowa wa abu darda wa abu talha wa amr bin rabi'a wa abu umama al-bahili wa jamaahiru tabi'ina da jamhurin tabi'ai ma gaba daya akan wannan maganar su wa malik da imamuna malik wa abu hanifa wa shafi'i kuma da ce to duk waɗanda sun tafi akan cewa in an ci naman raqumi alwala bai warware ba me hujjar su shine zamu karanta a gaba malai ce babu na hadisi a babin aiko babu wudu'i min massil lahmin ni'i wa ghaslihi shine ana kuma ko malai ce babin da ke magana akan hukuncin alwala idan mutum ya shafi danyen nama zai saki alwala ko ba zai saki ba in an ce allahmin ni shine danyen nama anni ana nufin danye wa ghaslihi ko kuma in ka taba ko in ka wanke nama da sauransu kai dai ta'amuli da nama bayan kai alwala shin alwalan ka ta baci ko ba ta baci ba ka san mu a al'ada abu kadan za ka taba ci alwala ta baci kai ko shadda ka fada fa alwalanka ba ta baci ba ka fada cikin shadda Allah kiyaye alwalanka ta ba karshen najasa ba kenan to ko cikin shadda ka fada alwalanka ba ta baci ba sai dai kai wanka da fetur da kananzir da sabulu da Allahumma amin ban ci ai kawai na fada ne ban ci ai wanka da fetur ba yawa a takaice dai shine wa taba abu ko taka abu bai bata alwala mu rike wannan abun da kyau qala haddathana muhammad bin ala wa ayyub bin muhammad ar-riqi wa amr bin usman al-himsiyu al-ma'ana duk waɗannan malamai da abu daud ya kawo shi muhammad bin ala abu quraybin kenan ya karbo hadisin abu daud ya ruto ta wurin shi ya ruto ta wajen ayyub bin muhammad ar-riqi ya karbo ta hanyar amr bin usman al-himsi duk waɗannan malamai shi guda uku al-ma'ana hadisan nasu yana ɗanshin bamba amma ma'anan iri ɗaya ne shine al-ma'ana din qalu duka sun ce haddathana marwan ibn muawiya duka su dalibin marwan ne dan muawiya qala akbarna hilal bin maymun al-juhani ana tabi ne zidan laysi qala hilal yace hilal yace la a'lamuhu illa an abi sa'id wannan hadisin da zamu karanta yace ni ba san shi a wurin kowa ba a cikin sahabbai sai daga wurin Abu Sa'id wa qala Ayyub wa Amr haka Ayyub bin Muhammad ar-Raqi da Amr bin Usman al-Himsi su ma suka ce urahu an Abi Sa'id suna ganin wannan hadisin kan lalle daga wajen Abu Sa'id ne shi kadai haka karbo annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama yace tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama marra bi gulamin yana tafiya sai wuce wani yaro wa huwa yaslukhu shatan yana fede wata akuya yana fida a Madina annabi da yazo zai wuce ga yaro yana ta fama da fida fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce da wannan yaro tanaha yace kauce ba ni wuri hatta uriyaka bari in nuna maka yanda ake fida kaga mazan fama kenan wato annabi kusan komai ya iya yace kauce in koya maka yanda ake fida in ma kai dan mahauci ne baka iya ba babanka bai ma training ba yace fa adkhale dahu bainal jildi wal lahmi annabi da zai karbi wannan akuyar sai ya shigar da hannun shi tsakanin fata da nama fadahasa yanci da hasa da larabci shine shigar da hannu tsakanin fata da nama fadahasa biha annabi saka ya buga ya buga ina mahauci yake anan a so sai inda ake ko ya saka yana irin wannan abin da suke hatta tawarat ilal ifti har sai da kai wajen ainihin hamata ko kuma kafadan ita wannan akuyan ka san dama fida daga nan ai haka ne mai wahala ai haka ne ko baka ba da an gama wannan mai wahala can mai sauki ne to sai da kai masa har can karshe wurin da yake mai saukin annabi sai bar masa shi summa madha annabi kawai sai kama hanya bai ce ba ni kudin aiki ba bai ce dan nan kamin kadan ba yayi ne ba dan kwadayi ba yace summa madha annabi kawai sai ya cigaba da tafiya fa sallalin nasi yaje kuma ya ja mutane sallah walan yatawadda ko wanta hannun shi ma bai yi ba bai kuma sake alwala ba ina fata an gane ya halatta kana cikin fida kira sallah ka je kai sallan ka kun fahimci wannan abin da kyau qala abu daud imamu abu daud yace zada amru fi hadisihi yani lam yamassa ma'an annabi bai taba ruwa ba bi ma'ana ko wanke hannun shi bai ba wa qala an hilal bin maymuna ar-ramli qala abu daud wa rawahu abdul hamid abdul wahid bin ziyad wa abu muawiya an hilal an ata'in an nabi mursalan lam yadhkur aba sa'id alayhi salatu wassalam wato idan kana karanta mu'amalan annabi da sahabbai shi da yara da yanda yake da mata da ma marasa hankali da kauyawa da yan birni zaka sallalle wannan shugaba ne yace wa dai wahada goborawa amma ba inji ne ba ni ka sai dai in ci hada kanuyi to a takaicen takaitawa shine shi annabin rahama alaihi salatu wassalam annabin kowa da kowa ne wata tambayar da za a mishi in kai ne sai ka kai mari amma sai ya murmushi kuma ya bada amsa alaihi salatu wassalam قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأهوس قال حدثنا سما أبو الأهوس شين سلام بن سليمين قال حدثنا سماك شين سماك بن حرب عن إكرمة عن ابن عباس قال أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لك من حديثه باب ترك الوضوء من مس الميت babin da ke magana akan hukuncin yin alwala idan mutun ya taba mushen dabba alwala ta baci ko bata baci ba shine abinda wannan babin zai kawo qala haddathana abdullah bin maslama alqanabi qala haddathana sulaimanu ya'ni ibn bilal an ja'far daga ja'faru sadiq an abihi daga baban shi shine muhammad ja'faru sadiq dinnan da baban nashi duk ahlul baiti ne jikokin annabi ne alaihi salatu wassalam shi wannan ja'far din shine ja'faru sadiq ibn muhammad ibn ali ibn al-husayn bin ali bin abi talib to shi ja'faru sadiq daga kanshi ne imaman shi'a suka rabu ina fata an gane zamu kawo ne a babin kawai karantarwa ba dan ma maganar imaman gaskiya bane ba kun fahimci wannan abin da kyau su waɗannan da ake jingina abin zuwa gare su ba su da alaka da shi'a fa domin shi wannan Ja'far din da ake magana Ja'far Sadiq mahaifiyarsa an gane ko jikar sai da Abubakar ce to kai ka zo kana maganar cewa ai ga ba da sahabbai ta yaya zai yadda ka tsine kakan shi albarka ba zai yadda ba kun gane ko dan mahaifin shi ɗaya ce ga Qasim shi kuma Qasim da ne ga Muhammad Muhammad da ne ga Abubakar As-Siddiq ina fata an gane sannan an haife shi hijira tana da shekara 80 shekaran da aka haife Abu Hanifa kenan shekaru da aka haife su a Madina kuma a Madina ya rasu to a lokacin da shi din ya rasu shi Ja'far sai suka rabu biyu a tarihi bayan matsalar Shi'a ta zo wasu suka ce akwai dan shi Musa Al-Kadhim shi ya kamata ya zama khalifa wasu kuma suka ce a Isma'il bin Ja'far shi ya kamata ya zama khalifa to daga nan imaman shi'a suka rabu daga kan Ja'far idan suna lissafi akwai shi'a Isma'iliya suna suke bin Isma'il bin Ja'far akwai kuma shi'a Isna Ashariya mutanen Iran kenan sune suke bin ta hanyar Musa Al-Kadhim wanda shi ma da ne ga Ja'far to amma inda a ce aqidan gaskiya ne su waɗannan ɗan Iran sun fi gaskiya inda a ce abun ga saboda me saboda shi Isma'il da ake shi a Isma'iliya shi ya riga baban shi rasuwa to idan ka riga baban ka rasuwa ta yaya zaka zama khalifan shi kuma ban gane ko kun gane ba dama abun shirme ne ai shi wannan Ja'far ya rasu hijira tana da shekara 148 shi kuma Isma'il ibn Ja'far ya rasu hijira tana da shekara 138 ya riga baban shi ma da shekara 10 ina fata an gane a takaice dai ahlul baiti ne yana daga cikin manya-manyan malaman Madina yana cikin waɗanda kuma ahlus sunna suke ainihin girmamawa to an abihi daga baban shi an Jabir bin Abdullah daga Jabir dan Abdullah dama yana daga cikin masu ruwaya daga Jabir akwai baban shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace hakika manzon Allah alaihi salatu wassalam marra bisuqi ya wuce ta wata kasuwa dakhilan min ba'd al-aliya kasuwan tana cikin wani sashi na al'awali dan ci al'aliya da al'awali duk abu guda ɗaya ne shine garurukan da suke wajen Madina amma ba a kiran gari awali ko aliya sai in ya zanto tsakanin shi da Madina ya kai mile 4 mile 4 shine kilometer nawa kilometer 3 ai mile 3 shine kilometer 5 ina fata an gane mil da Hausa ko mil uku shine kilomita 5 to sai in gari ya kai mil 4 a wajen Madina ake kiran shi da aliya ko awali sannan kuma kar ya wuce nisan shi kar ya wuce kilo a mil 8 ina fata an gane kaga almost kilomita 15 kenan idan ya wuce haka to baya cikin awali to duk garin da ya zama tsakanin shi da Madina ya kai mil 4 ya shiga cikin awali sannan har zuwa mil 8 yana cikin awali da ya tsallaka mil 8 sai da a kira shi wani abu daban to annabi ya shiga wata kasuwa ɗaya daga cikin garurukan awali wan nasu kanafataihi wato wani tafiyan da annabi yake minisa ma zaka yi mamaki zai taka da kafaran asabar daga madina har zuwa masallacin quba ban san quba ya kai kilomita nawa ba daga madina amma da kafa zai je kuma ya dawo yaje nafila raka'a biyu shi yasa aka fi so ma ka je quba ranan asabar dan annabi ran asabar yake zuwa ina fata an gane sannan kalli tafiyan da daga makka zuwa taifa da kafa kilomita 70 da kafa yaje shi dawo kun ba ma tafiyan ba wai hawa da gangara dake hanya manya-manyan duwatsu daga nan zaka sa annabi namiji ne yasa duk inda ake neman namiji to annabi ya kai alaihi salatu wassalam to wan nasu kanafataihi mutane suna ainihin gefe shi hagu da dama to annabi ya shigo kasuwa ba dole ba masu fatawa na yi masu neman tabarruki na yi masu neman addu'a masu tambaya ina fata an gane to shine ce wan nasu kanafataihi mutane suna gefen shi hagu da dama shine kanafataihi fa marra bi jadayin annabi sai ya wuce wani jadai in an ce jadai shine dan akuya karami wanda ya ainihin mutu ya sunan shi da Hausa na a namiji ba namiji karami bunsuru ko taure dan taure to dan taure karami shine jadai a sakka sannan kuma wanda yake da yakekken kunne in an ce a sakku wanda kunnen shi yanke ana kiran shi a sakku wanda kunnen shi ya dame ana kiran shi a sakku mayitin kuma mushe kaga muni guda uku kenan gashi dan karami jadayu gashi kuma a sakku wanda ke kunnen shi ya yanke mayitin kuma mushe fatana walahu annabi sai kai hannu fa akhadahu bi udhunihi annabi ya kama kunnen wannan dan taurin sai ya daga shi mushen dan tauri sun makala sannan sai ya ce ayyukum yuhibbu an hadha lahu wake bukatan wannan abun a ce nashi ne a cikin ku wake bukata a ce wannan mushen nashi ne yake tambayar mutane cikakken hadisi a cikin muslim da annabi ya faɗi wannan magana yace ayyukum yuhibbu an hadha lahu bi dirhami wake bukata a ce wannan za a sayar masa dirhami daya faqalu he suka ce ma nuhibbu annahu lana bi shay'in ba ma bukatan wannan abu ko da ma a kyauta ne wa ma nasna'u bihi to me zamu yi da shi gashi mushe gashi dan karami gashi mummuna bai kyakken kunne kala annabi ce tuhibbuna annahu lakum kuna so a ce wannan naku ne kalu suka ce wallahi law kana hayyan kana aiban fihi mun rantse da Allah ya rasulullah inda ma yana rayu to ai wannan ai aibi ne a ce an baka wannan abu dan aibi na tattare da shi li'annahu asakku domin yana da yankakken kunne fa kaifa huwa mai kuma gashi ya mutu ya za a ce mutun zai sai wannan da kudin shi ko a bashi kyauta fa qala sai annabi ce wallahi na rantse da Allah lad dunya ahwanu ala Allah min hadha alaykum duniya ta fi zama wulakantacciya a wurin Allah sama da wannan mushin taurin kaga annabi ya karantar da su cikin kankanin lokaci yanda wanda yake wulakantacciya a gunku wannan dan taurin da ya mutu gashi mushe gashi mai kyakken kunne gashi dan karami kuka ce abun kyama ne ko kyauta ba mutum ba zai karba ba to duniya ta fi zama wulakantacciya a wurin Allah sama da wannan ku ne kuka dauke ta wani abu ai kisan kai a kanta ai tsafi a kanta ai munafunci ai gulma ai kulle kulle sai an kare wane sai mun kai gaba ɗaya shekaru 70 da ka kai ka gama ina fata an gane amma barka da ranka da kai shekara 80 a duniyan baka da amfani ka zama tarihi ko shawaranka ba za ka karba ba a ce ka fara rudewa an fanci wannan abin da kyau to shi yasa ita wannan duniyan gaba ɗayarta annabi ya ce inda darajar duniya a wurin Allah ya kai fiffikin sauro to da kafiri ba zai sha ruwa ba yanda yake zagin Allah ya ce Allah na da da to Allah bai dauki duniyan komai ba kowa ya abin da ya ga dama inda rabbaka labirin misal kowa zai zo ya same ni ina fata an gane. To karka kuskura akan wannan duniyar ta gaba da wani, karka yadda akan wannan duniyar ka zama munafiki mai kulle-kulle mai hasada da gulmace-gulmace balle akai ga tsafe-tsafe, musamman society mu irin rayuwar da ake kenan, da wani ya daukaka so ake sai an kai shi kasa, duk za a yi tsafi za a yi komai. To annabi ce la dunya ahwanu ala llahi min hadha alaykum. Allah ta'ala ya samu cika da imani, sai Allah ya kai mu wani sati insha Allah za mu kare saudana matsalolin abinda muka karanta na dai Allah shi ba mu lada. Inna muka yi kuskure kuma Allah mana afuwa. Akwai Malam Yusuf ɗaya daga cikin limamanmu na kam salat a wannan masallaci, Allah ya kakkasa rasuwa, muna addu'a Allah ya gafarta mata, Allah ta'ala ya mata rahama. Akwai shi ma komanda namu na hizba Malam Rabiu Haruna, matarsa tana fama da rashin lafiya, muna sa ta a cikin addu'a, Allah ya bata lafiya. Allah sai ya zama kafara ne marasa lafiyar mu a gida da asibiti gaba ɗaya, kuma Allah ta'ala ya ba su lafiya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.